Jirgin sama din Nas Airline na kasar Saudiya ne ta kwashe rukunin farko na alhazan Ghana su 405 kamar yadda Alhaji Usma'ila Jigo a hukumar aikin hajin kasar yayi wa muryar Amurka karin bayani a wayar tarho.
Yau jirgin na farko ya tashi daga alhazan Ghana, mutane 405 sun ka tashi yau da safe zuwa Manila. Akamali ne jirgi guda hudu da tashi, kowane jirgi ya ɗauki mutane 433. In ka gama duka ya baka alhazai 1732.
Kafin maniyyatan aikin hajin su shiga jirgin sama, shugaban hukumar aikin haji Sheikh ICQ ya bukaci da maniyyatan aikin hajin su yi kokarin daukaka tutar kasar Ghana ta hanyar bin dokoki yayin da suke sauke faralinsu a kasa mai tsarki.
Mu duba komai da ba muna yi daga yau har zuwa nan har a kai wuni. Kai nabi Abdullah nabi Allah. Allah ya mutu mu tafi. Mu aje ka mun ga. Ku duka ko zaba Abbas Adam na Ghana. Ke ya ka abin da ya kamata ku yi mun yi duka har zuwa yanzu. Ya ku ko na ta ke ku kusa kike.
Wasu maniyyatan aikin hajin sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Tahir Hanifatu, da muka zo wallahi ba wani matsala. Mun gan kuma wuri yayi fine. Kuma akwai fili yanda ya kamata. Kuma muna gan kuma process nan na tafiya smoothly. Ba wani damuwa, ba wani matsala. Insha Allah ni ma na zo inje ni ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina so inje gabaki. Insha Allah, da izinin Allah. To gaskiya alhamdulillah wuri yayi kyau dai, mun gode ma Allah da yayi kokari. Mun ga yayi kyau.
Sai dai ana sa ran maniyyatan aikin haji su 1732 ne za su tashi daga Tamal a jihar Arewa, kazalika 1337 su tashi a filin sauka da tashin jiragen saman kasa da kasa ta Kutuka dake Accra. A kowace shekara Ghana na samun kujerun aikin haji fiye da 6,000, amma bana adadin sun ragu sakamakon wasu matakan da hukumomi a kasar Saudiya suka dauka tun lokacin da cutar COVID-19 ta zamo annoba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.